It is my honor and lifetime privilege to commission the memorial in the leader of families of IDP in Burma local government area. It is also my honor and privilege to wrap up a second phase the construction of memorial in the leader of families of IDP in Ghana local government area.
Gwamnan jihar Borno Dr. Abdulkashi Shettima kenan ke gaddamar da rukunin gidajen nan guda 100 da tajirin nan na Afrika Dr. Alhaji Muhammadu Indimi ya gina ga yan gudun hijira dake garin Bama da kuma asasa so mai ginin wasu rukunin gidajen guda 100 a garin Gala da za su ma cikin yan kwanakin nan don tallafawa yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya daidaita. Gwamnan ya kuma yaba wa Dr. Muhammadu Indimi game da irin wannan taimako da yake wa al'ummar jihar Borno musamman ma yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba su da mahallansu da yace suna cikin wani hali na kakanikaye.
Back in 2014, Alhaji Dr. Muhammadu Indimi donated the sum of $5 million as a presidential fundraising dinner.
Ya ce kuwa shekarar 2014 sai da Alhaji Dr. Muhammadu Indimi ya ware gudunmawan dalan Amurka miliyan 5 a wani taron da ya fa na fadar shugaban kasa da aka shirya don neman hanyoyin da za a bi na tallafawa matsalan da rikicin Boko Haram din ya shafa. Na kuma tambayi Alhaji Dr. Muhammadu Indimi game da dalilansa na taimakawa irin waɗannan al'umma da kuma abin da ke cewa
a yau a Borno a dai shekaru irin nawa ba wanda ya fi ni sanin Gala sai dai kaman Gala Diamond kuwa shine da na bude ido na gan shashan. So Gala tana cikin raina dalili nan na fara kasuwanci na kan je har Gala da kafa ina yaro karami
daga Maiduguri
sometime da keke sometime da damuna in muka fara zuwa mukan yi kwana 30 a hanya ba mu je ba ba wahalar da ban sha ba Gala shi yasa naga cewa fa yanzu ya kamata na yi wani abu shine dalili.
Kamar rukunin gidaje nawa ne za ka asusa a garin Gala?
Gidaje 100 family 100 yanzu kamar na Bama mun samu mutanen da za su shiga already duk mun shirya komai da komai family su 100 mutum 600
kamar ya wannan rukunin gidaje zai kasance ne
kowane gida da akwai daki uku da falo da bayan gida da kitchen.
An gina su ma mutanen gari ne ko kuma mutanen da wannan rikicin Boko Haram ya tattara?
Ba zan iya cewa rikicin wani abu ba, mutanen dai da suke da wahala wanda aka rurrusa musu gida aka kokona musu gida wanda suke cikin wahala kuma ga maka yanzu muka fara
kamar da aka shi aka kiyasa za ka shi wajen
wannan sai dai ka tambayi office ɗina amma dai ka san gida 100 ba karamin abu bane kana magana kudi mai yawa.
Alhaji Muhammadu Indimi kenan shugaban gidauniyar Indimi Foundation ke bayani game da sake so mu gina gidajen nan guda 100 ga yan gurin hijira a garin Gala bayan kaddamar da wasu gidajen guda 100 da aka yi a garin Bama. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.